sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum. Barkamu da shan ruwa da kuma wannan lokacin. Murtala Faruk sun yi nan ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Juma'a 24 ga watan Afrilun shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da aka soma azumin watan Ramadan a yau a kasar jamhuriyar Nijar, ‘yan kasar na korafin shiga halin kuncin rayuwa. Haka kuma za mu ji irin halin da aka soma azumin a wasu sassan Najeriya. Muna kuma tafi da labaran wasanni, to amma kafin nan bari mu ji yadda duniyar ta wuni.
Kungiyar kasashen duniya masu karfin tattalin arziki ta G20 tana kira ga duk kasashen duniya, kungiyoyin kasa da kasa, kamfanoni masu zaman kansu tare da masu kuɗi da su bada tasu gudunmawa ga asusun da ta kaddamar domin yaki da annobar COVID-19 wadda aka shata akan dala biliyan 8. Taron na kasa da kasa na gwamnatoci tare da gwamnonin bankin kasashe 19 tare da kungiyar Turai sun tara kimanin dala biliyan 1 da miliyan 900 a cewar su a yau Juma'a. Kasar Saudi Arabia ce ke jagorantar wannan kungiyar ta G20 inda ta bada gudunmawar dala miliyan 500. Kalubalen duniya na bukatar taimakon duniya, don haka wannan lokaci ne da ya kamata mu tashi tsaye wajen samar da magani da kayan aiki don yakar wannan annobar ta COVID-19. Shugaban kungiyar G20 Fahad Al-Mubarak ya ce, mun yaba da wannan yunkuri na tara kudade daga duk fadin duniya, kana da muhimmancin samar da wannan kudi a daidai wannan bagiran. Burtaniya kuwa ta ce har ta yi gwajin maganin annobar coronavirus a kan mutum na farko a kasashen Turai. An gwada maganin rigakafin a kan wasu mutum biyu, ‘yan sa kai a jiya Alhamis a birnin Oxford, inda wasu masana daga jami'ar suka kirkiro maganin cikin kasa da watanni 3. Za kuma ƙara gwajin akan ɗaruruwan 'yan sa kai, kana wasu kuma za musu allurar cutar ƙyanda don ganin aikin maganin, amma 'yan sa kan ba za su san wani irin magani suka sha ba don gane ko maganin yana aiki. A yau Juma'a hukumomi a kasar Kenya ke shirin sake duba irin matakai da suka ɗauka akan yaki da annobar COVID-19 na aiki yadda ya kamata. Ministan cikin gida Fred Maring ya ce cibiyoyin yaki da annobar COVID-19 na ƙara ƙaimi a lardunan Mombasa, Kwale da Kilifi. Kenya dai na ƙara ƙoƙarin ganin ta ci gaba da duba mutane masu ɗauke da wannan annobar a ci gaba da yunkurin shugaban ƙasar Uhuru Kenyatta na ganin an samu damar kamo wasu mutane 12 da suka tsere daga wurin da ake keɓewa masu ɗauke da wannan cutar da ake kulawa da su a birnin Nairobi. Karamar hukumar Mandera a ranar Laraba ta kaddamar da dokar takaita zirga-zirga har na tsawon kwanaki 21 a dalilin karuwar wasu da ke dauke da annobar ta COVID-19. Matakan baya-baya da kasar ta Kenya ta dauka har da na hana tafiye-tafiye a kan titi da hana sauka ko tashin jiragen sama a kasar. Kasar dai a yanzu tana da mutum 320 da ke dauke da cutar, kana wasu 14 sun riga mu gidan gaskiya. Hukumar tara bayanan sirri ta Amurka ta ce wasu jami'an gwamnatin China sun taimaka wajen yayata bayanan ƙarya akan gwamnatin shugaba Trump da cewar za ta rufe kasar baki ɗaya don yaki da annobar COVID-19, a cewar jaridar New York Times. Jaridar ta ƙara da cewar saƙon wanda ya bayyana a watan jiya ta hanyar saƙon gaggawa na waya da kafar yanar gizo na cewa nan ba da jimawa ba shugaba Trump zai kafa dokar rufe kasar da zarar ya tabbatar da jami'an tsaro sun shirya don tabbatar da ba a yi sace-sace ba ko masu zanga-zanga ba su samu damar aikata ta'asa ba. Saƙon dai ya watsu ko ina, wanda har sai da ya sa majalisar tsaron ƙasar ta fitar da saƙo cewar wannan ba gaskiya ba ne a shafinta na Twitter. Jaridar dai ta ƙarfafa bayananta ne wanda ta samu daga wasu jami'an gwamnati 6 da ke aiki da ma'aikatun gwamnati 6 da kuma suka nemi a sakai sunansu. Sun ce saƙon bai samo asali daga gwamnatin China ba, amma sun tabbatar da labarin. Ministan harkokin wajen China ya kira wannan zargi da cewar rashin hankali ne, kana ba su da bukatar cewa wani abu. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wata tattaunawa da yayin da gidan talabijin na Fox jiya Alhamis ya ce China ta yi sanadiyar jefa mutane cikin mawuyacin hali da mace-mace wanda yanzu haka ya zama babban kalubale ga tattalin arzikin duniya har ma da Amurka a dalilin kin bada bayanai da suke da shi Mai kuma ya kara da cewar lallai ina da tabbacin cewar kasar China za ta gane kuranta a hannun Amurka saboda wannan bala'i da ta haifar. Jami'an sanda sun yi amfani da karfi wajen tarwatsa masallata a watan Ramadana yau Juma'a a kasar Kamaru biyo bayan karya dokar gwamnati da suka yi na hana duk wani taro don yaki da annobar coronavirus a kasar. Kasar ta Kamaru ta tabbatar da samun masu dauke da cutar mutum 1,300 a inda mutum 43 suka riga mu gidan gaskiya. Kasar dai ita ce cutar tafi kamari a kasashen yankin yammacin hamada. A wata sanarwa da hukumar 'yan sanda ta fitar tana mai cewa sun yi amfani da karfi wajen tarwatsa masallata a kalla a masallatai 13 a bangarorin yamma da tsakiyar kasar da arewacin kasar a inda masallatan suka kekeshe kasa da cewar sai sun yi ibadunsu a cikin wannan wata na Ramadana wanda ya fara a yau Juma'a. Duk kuwa da dokar takaita zirga-zirga da gwamnati ta kafa don dakile yaduwar annobar COVID-19. Gwamnan yammacin kasar Awu Fonka ya ce ya umurci 'yan sanda da su yi amfani da karfi wajen ganin duk musulmai sun bi doka wajen yin sallah a gidajensu a wani sako da ya aika. Kungiyar kasashen Turai ta EU ta ware zunzurutun kuɗi dala biliyan 580 don rage raɗaɗin da annobar coronavirus ta janyo da kasashen da ke cikin kungiyar. Shugaban kungiyar Charles Michael ya bayyana jiya Alhamis cewa za a fara raba waɗannan kuɗaɗe ne daga ranar 1 ga watan Yuli. Michael ya ce za a yi amfani da kuɗaɗen wajen baiwa jama'a da kamfanoni tallafi da kuma ƙara inganta tsarin kiwon lafiyar ƙasashen kungiyar. Ya ƙara da cewar mun cimma matsaya ɗaya cewar lafiya da halin da jama'ar mu suke ciki shine kan gaba. Kana za mu ci gaba da bibiyar halin da ake ciki musamman a yanzu da muke tinkarar lokutan shagulgula. Za mu dauki matakai da suka dace da kuma sassauta dokar takaita zirga-zirga. A taron da suka gudanar jiya Alhamis ta kafar internet, shugabannin kungiyar EU sun amince da bada waɗannan kuɗaɗe na tallafi amma ba su faɗi adadin waɗanda za su ci gajiyar kuɗaɗen ba cikin kasashe 27 na kungiyar. Bugu da ƙari, hukumomi sun ce dala tiriliyan 1 da miliyan 100 zuwa dala tiriliyan 1 da miliyan 600 ake bukata. Kwamishinan kungiyar Ursula von der Leyen shi kuwa cewa yi matsin tattalin arziki ya samu a sanadiyar wannan annobar ta COVID-19 ba karamin matsi ba ne a wannan zamani.
A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan tashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su. A yayin da al'ummar musulmai a kasashe daban-daban suka fara azumin watan Ramadan a yau Juma'a, a jamhuriyar Nijar majalisar musulunci ta buƙaci musulmin ƙasar da su haƙura da taron sallar tarawih da nafilolin da aka saba gudanarwa a irin wannan lokaci a kowace shekara. Sakamakon annobar coronavirus da ake fama da ita a yanzu haka. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kamar sauran kasashe, al'ummar musulmi jamhuriyar Nijar ta dauki azumi a yau Juma'a 24 ga watan Afrilu da ke daidai da ranar 1 ga watan Ramadan, bayan da majalisar malamai ta Konsai Islamic a jiya da daddare ta bada sanarwar ganin jaririn watan a wasu yankunan kasar. To ko cikin wani yanayi watan na Ramadan ya riske jama'a a bana?
Wallahi mutane ana cikin talauci, ana cikin kankami da matsi. Cikin kai dai Allah ya kawo mu saukin abin.
Azumin bana gaskiya ka kafin masallan. Inda ka ji babu kudi wanda ka baka yi ka goba bane bai ya baka kudi ka bet. Kaga ne kowa na da cikin masallaci ne. gaskiya ba na azumi Allah dai ya kyauta muna
wallahi mu azumin fi subhanallahi alhamdulillah amma wallahi akwai matsalar da akwai wanga takunkumi da an ka samu na ace bakin ventilator kowa ya shiga kwana kowa su masu neman abinci ma ventilator ba su saka gira
sanannan abu ne a bana azumin na Ramadan ya zo ne a wani lokacin da kasashen duniya ke fama da annobar cutar coronavirus lamarin da yasa gwamnatoci kafa wasu dokokin musamman da zammar dakile yaduwar wannan bala'i abin da yasa majalisar malamai da wasu kungiyoyin addinin Islama kiran al'ummar musulmin Niger su hakura da dukkan wani taron sallar tarawih da nafilolin da aka saba gudanarwa a irin wannan lokaci na yawaita ibada Ustaz Mawa Halil Malam Yaro usa ne a kungiyar addinin Islama ta IEN
abu ne ba dadi amma cile sai ta rige ta zo shawarar da maluman muska bada muna roƙon musulmi namu na Niger ayi aiki da shi abu ne zo ba dadi amma larura ce ta rige ta kawo shi
tunda dai mutane suka fara mai da martani akan wannan shawara ta majalisar malaman addinin Islama
sunana Ishaq Abdullah ita tarawih ai bai kai sallar farilla da daraja ba bai kai azhar da la'asar ba to an hana mun azhar da la'asar cikin masallaci balle tarawih wanda ko ka mutu ma Allah ba zai tambaye ka me yasa ba kai ba sai dai ana son kai dan saboda ita sallolin nan za su gyara ma za su yi maka amfani akan kusakuren da kai za a dauko a cike ma
sai sunana Maimuna na Angola Zari sallolin nan ya kamata a jiddi ba dai gwamnati shi magana a saki lokaci ayi sallah saboda in ba ayi sallah ba an ka roki Allah komai bai babu sauki cikin komai amma an kai Allah sallah an ka roki Allah akwai sauki cikin komai Allah zai ka saukin shi
dogara akan wasu kararran hujjoji a musulunci ne yasa malamai magada annabawa bullo da waɗannan shawarwari
likitoci sun tabbatar mana kamar yadda muke takama da musulunci su ma musulmi ne cewa wannan abu lalle idan kai yi kusa da uwanka abinda bai kai ba tazara ta daidai kaza zuwa kaza kai ma za ka ɗauka masallaci mutum nawa ke gamo a ciki wannan shi ne hujja kuma hujja da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kun shi a cikin gari akwai annoba ta zo irin wannan in ba ku cika da kusa in ko kuna a cikin shi kada ku fita me yasa ake kada ku shiga saboda idan ku da ke da lafiya ku shiga za ku dauka kuma wanda ke ciki ba su sani ba suna dauke da rashin lafiyar nan in sun fita za su kai mu waɗanda ba su da rashin lafiyar nan su ma su dauka
a yau juma'a wannan farko na watan Ramadan an waye gari cikin tsararren matakan tsaro a birnin Yamai ganin yadda a makon jiya aka fuskanci tarzoma a wasu unguwanni sanadiyar kosawa da dokar hana sallar juma'a wace yake matsayin wani bangare na matakan da hukumomi suka bayyana a matsayin na dakile yaduwar cutar corona a wannan kasa Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai Adamura Niger
A Najeriya kuma gwamnatin jihar Adamawa ta sabunta dokokin takaita cunkoson jama'a a lokacin azumin watan Ramadan tare da manufar hana yaduwar coronavirus da zaka ke ci gaba da kama mutane a sassan kasar daban-daban ga Ibrahim Abdulaziz dauke da rahoton
gwamnatin jihar Adamawa ta ce daukar wannan mataki a yanzu ya zama dole ganin cewa jihar Adamawa yanzu ta shiga sahun juyin da aka samu bullar kwayar cutar ta coronavirus mai lakabin COVID-19 inda gwamnatin jihar ta ce wannan doka za ta ko fara aiki ne daga tsakiyar daren yau juma'a kuma na tsawon makonni biyu Mr. Solomon Kumanga da ke ma zama daraktan yan labaran gidan gwamnatin jihar shi ne ko ya ba da sanarwa a madadin gwamnatin jihar inda ma ya bayyana min cewa
yanzu dokan da zai fara daga yau juma'a karfin 12 na daren juma'a zai fara kenan gobe da safe sannan kuma na makonni biyu ne zai kai kenan sai takwas ga watan mayu na 2020
ko wasu nau'in ma'aikatan da aka bari za su yi dan walwala ko kuma
akwai wasu ma'aikata ta san dole ne akwai ta san jami'an tsaro na ciki ta san kuma akwai yan jarida kamar kai da kuma waɗanda suke aiki a asibiti da waɗanda suke aiki a kamar ba da wutar lantarki da ba da samar da ruwa da kuma akwai bankuna ma za su ɗan ba da wannan kaɗan sa'anin akwai masu sai da kayan abinci ba wanda aka ko kuma hotel ba ne kayan abinci kawai ne kawai aka kayyade su ne za su an ba su dama
tuni ma aka fa kotun tafi da gidanka da mai hukunta masu kunnen kashi
ka san dai komai in akwai doka akwai mai saba shi yasa gwamnati ta kafa kuma yanzu na samu tabbacin cewa alkalin Upper Area Court ne yanzu na fada jiha Yola shi ne aka ba shi hurumin wannan kotu
wannan mako na zuwa ne yayin da al'ummar musulmi ke soma azumi inda shugabannin addini ke kiran da abi umarni tare ko da mai da kaimi wajen addu'oyin Allah kawkashin wannan cuta. Dr. Hafiz Said na Cibiyar Haidar Santa ya gagari da cewa
a wannan yanayi na COVID-19 wanda yake muna cikin sakiyar wannan bala'i mai girma da ya dafa fi duniyar dan adam baki daya, Allah ya yi mana, Allah kuma ya ba mu mafita a kyautatawa da alheri ga kowane mutum a duniya. Yanzu duniya tana bukatar sufi da kowane lokaci, saboda haka mu yi gogoriyo mu yi rige wajen ganin mun kyautatawa al'umma mun kuma shimfiɗa mata alherai.
Ita ma dai kungiyar Kiristocin Najeriya ta kan ta ko bi sahu wajen taya al'umman musulmi murnan wannan watan azumi tare ko da yin kira na ame da kanyi ga addu'oyin Allah kakashin wannan cuta ta coronavirus. Masarar Ran Steve da Mamza, shugaban kungiyar Kiristocin Najeriya ta kan a jihar Adamawa, ya ma bayyana yadda suke ji a wannan lokaci.
Muna fata alheri yanda za a soma wannan azumin lafiya kuma a karsa da wannan azumin lafiya. Ina kira ga yan uwan musulmi su yi taya kasa mu ta Najeriya da duniya gabaki daya addu'a yanda Ubangiji Allah zai maganta wannan annoba na coronavirus. Annobar coronavirus cewa wannan ciwo da gaskiya ne fa kuma yana kisa sosai. Kaidodin da aka faɗa mana mu bi bisa ga wayan da suka kure ta fane zaman lafiya.
Fata ko shine Allah kawo ƙarshen wannan annoba musamman ma a wannan watan azumin. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na Murabba Amurka, daga Yola a Najeriya.
A yayin da aka soma azumin watan Ramadan a yau a Najeriya, wagen lemu baban gida Jibril ya duba mana yadda azumin ya riski musulmai a wasu sassan kasar a cikin wannan rahoto na musamman da ya aika mana.
As we prepare to observe this Ramadan period, we have a responsibility to continue to maintain appropriate level of respiratory hygiene and physical distancing and observe the restriction on the permissible size at any gathering.
Gwamnan jihar Lagos Babajide Sanwo Olu kenan ke jawabi ga al'umma musulman jihar Lagos na su kasance masu bin doka da oda a inda ake shiga azumin watan Ramadan. Azumin na bada dai ya zo ne a lokacin da duniya ke cikin wani hali na kakani kai sakamakon barkewar cutar coronavirus da kawo yanzu ba ta da magani, sabanin yadda aka saba gudanar da ibada na watan Ramadan da gudanar da ibadoji a masallatai daban-daban har ma da ciyayen abinci a wannan shekara. Hakan ba zai samu ba, ba ma kawai a Najeriya ba, har ma da sauran kasashen duniya. A nan Najeriya ma an saka irin waɗannan dokoki da hana taruka a masallatai daban-daban domin gudanar da karatu ko tafsiri na Alkur'ani da kuma taruka irin na cin abinci domin samun lada. Duk dai a kokarin da hukumomi ke yi na rage bazuwar wannan cuta da ta gagari likitoci magani wato coronavirus. To ko ya mazauna birnin Lagos musamman musulmai suka ji game da wannan wata na Ramadan na bana Alhaji Mikael Shagagga, wani mazaunin Obalanda ne a Lagos.
Kamar yadda ka sani, duk musulman da yake duniya a irin wannan lokaci na jajiberin azumin watan Ramadan akwai shirye-shirye masu dimbin yawa da mu musulmai muke, kama daga tanadin abubuwan da za a ci zuwa ɗan hidimomin da za a yi, sannan ɗan uwa gurgudu wanda bai da hali, Allah ya hore maka zaka taimaka masa gurgudu da ɗan abin masarufi wanda za a ɗan ci a sha saboda sauwaƙawa mutane daga irin yanayin da suke ciki. To magana ta gaskiya wannan lokaci sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, don wallahi mutane fargaban da suke ciki yanzu ma ba ma tukunma wai maganan corona ba, maganan yaya ma za su kasance a ciki a wannan wata mai alfarma mai kamawa, illa kawai idan Allah ya kare mu daga kamuwa da wannan cuta kuma ya tsare mu ya kawo mana saukin al'amarin a duniya baki daya, to alhamdulillahi rabbil alamin.
Shi ma ba maganan sa shugaban kungiyar tallafa marayu a jihar Lagos Alhaji Muratna cewa lamarin na bana sai addu'a
a cikin wannan hali. Abin da zamu ce sai wala haula wala quwwata illa billah, haka Allah ya kaddara, kuma a yanda yazo haka zamu bishi mu yi shi mu yi hakuri kuma insha Allahu tunda gashi watan azumi yazo corona kuma in Allah ya yarda za ta zama labari dan albarkar alqur'ani albarkar tausayin kananan yara da marayu in Allah ya so ya yarda za mu kokari wajen addu'a mu ga cewa Allah ya tsayar da wannan musiba kuma mun roke shi gafara da afwa a cikin wannan wata mai albarka duk da za a fuskanci watan ba yadda aka saba fuskanta sa ba sakamakon rashi da ake ciki kuma da wannan kulle da aka yi musamman a Lagos da wajen wata daya mutane ba su kai sun kawo ba wasu sun cicci bashi shika wadansu kuma sun kara shiga matsi albarka alqur'ani Allah ya yarda Allah zai kawo mana waraka
a duk lokacin da aka samu irin wannan matsaloli dai iyaye da shugabannin al'umma wato sarakuna su ne kan gaba domin fadakar da jama'a akan halin da aka shiga Alhaji Hassan Abubakar Ayu shine sarkin Hausawan Idiyaraba
alhamdulillahi zan yi wani tsokaci akan ma tambayar da kaman kafin na shigo taka wata tambaya ta kaba da already yanzu Sultan of Sokoto wanda yake shugaban musulmi sarkin musulmai na Najeriya gaba daya ko kuma ce na West Africa duka gaba daya ya an zauna an tantauna cewar saboda kariyar lafiyar mutane masallatan ma a rufe kar ayi tarawihi kuma kar ayi ma wa'azin ataru abun nan amma in ana da dama da za a yi mutum goma nake roko a cikin masallaci wayanda za su zauna su yi wa'azin a rinka turawa ta gidan talabijin yadda mutane za su kare tunda ana san haka din ana iya yin haka amma already mu mutanen Idiyaraba mu fu mutane ne masu biyayya kuma mu mutane ne wanda Allah ya ba mu masu wayewar kai a ciki musamman bangaren addinan nan guda biyu da na Kristan da na ainihin musulunci to wannan shine mun riga ma har an karba har an ma sanar a masallatai cewar ba za a yi tarawih ba ba kuma za a yi ainihin wa'azi ba to wannan shine mun riga mun karba mu dai mutanen Idiyar ba saboda kana jawo hankalin sauran gurare da suke Lagos state da kuma sauran gurare da suke Najeriya gaba daya mu bi umarnin waɗanda shugabannin nan da Allah ya ware su ya ba su Allah shine al-Maluk yi ne rakwa yake baiwa waɗanda zai wakilce shi su da in annuba da Allah ya so mala'iku zai turo su zo su yi mana mulki su gwada mana yadda za mu yi to amma sai Allah ya turo daga cikin mu to saboda haka idan muka ce ba mu yi musu biyayya ba to lalle mu tabbatar da cewa wallahi tallahi ba bai wa Allah biyayya ba saboda haka ina fata jama'ar Najeriya da kuma sauran gurare za a tare abu abinda wayannan suka da wayannan shugabannin addini bi doka sannan kuma maganar takunkumi na da dawowa dai lalle lalle wannan abu mu ba da muhimmanci a kansa dan kare lafiyar mu da kare lafiyar yayan mu da kuma kare lafiyar kasan
yanzu dai rahotanni dake fitowa daga sassa daban-daban na kudu maso yammacin Najeriya ta nuni da cewa al'ummar musulmai kama daga jihar Oyo zuwa Ogun da Ondo da Osun da Ekiti duk sun shirya don fara azumin na watan Ramadan idan an ga wata a gobe kenan ko jibi babangare jibrin murya Amurka daga kudu maso yammacin Najeriya
wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashi Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango a jamhuriyar Niger za a iya jin mu a tashar mu ta biyu a Africa akan mita 102.5 bayan haka a kore yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com to kafin mu kai ga shirin mu na gaba ku shakata da wannan wakar kuma sai shirinmu na wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum Muhammad Awal, barkamu da warhaka. Eh, ka mini tambaya mai muhimmanci kuma zan baka amsa akan wato ligan in kasar Kamaru. Ito da akwai matsala babba duk da cewa dai ita wannan hukumar mai kula da wasan kwallon kafa kasar Kamaru na da matsala da ita hukumar mai kula da yan wasa ta fannin wato samun albashin su, duba da cewa ba sa ga maciji tsakanin su, hakan yake tafiyar da al'umuran kasar wato tafiyar hawainiya. Duk da cewa dai kasar Kamaru kasa ce wacce ake daukan wasan kwallon kafa tamkar addini, kuma ta wani fannin da akwai gazawarta ta fannin kula da yan wasan masu takale da a gida, hakan yake jawo wato dan cikas a cikin wato harkokin wasanni musamman na kwallon kafa a nan kasar Kamaru. Duk da cewa dai Kamaru ta wani bangaren na samun ci gaba, amma kuma ta wani bangaren kuma yawanci babu ci gaba, domin idan ka duba wa'annan yan wasan ko kuma club in yayin da suka shiga gasar kofin nahiyar Afrika na club ba bin da suke yi, babu taka rawar ganin da suke yi, wasu kuma ba sa kaiwa ma quarter final balle a cikin wasan da na karshe ake koro su dawowa gida. Kuma gami da wannan gasar na yan takale da gida na gasar da za a gudanar na nashan nan, duba da cewa kasar Kamaru dai babu wata gasa da ake yi hakan nan ko wata kaka da ake yi da matasa suka nuna kwarewar su, suka nuna bajintan su, saka ga da dama daga cikin waɗannan matasan suke samun babban matsala yayin da suka zo buga kwallo tare da manyan kasashe kamar kasar Nigeria, kasar Ivory Coast ko kuma kasar Ghana suke samun babban matsala. Da yake waɗannan kasashen na da wasu wasanni da suke hadawa na matasa wanda suke tashiya, to anan kasar Kamaru kuma yanzu ake so a so bayan ada yau sama da shekaru 10 ana yi, amma sai ɗan shekaru na yau shekaru 2 kenan aka tsayar da wannan wasan, to shine yake kawo al'umma babban matsala a kasar Kamaru musamman da bangaren matasa babu ci gaba. To wannan rashin ci gaban yakan kai har ga manyan saboda wato Indian Table Alliance yanzu na manyan ma ake samun koma baya sosai domin babu kulawa na musamman.
Yanzu kuma lokaci yayi da Yusuf Aliyu Harin da zai sake dawowa da labarai a takaice.
Kungiyar kasashen duniya masu karfin tattalin arziki ta G20 tana kira da duk kasashen duniya, kungiyoyin kasa da kasa, kamfanoni masu zaman kansu tare da masu kudi da su bada tasu gudunmawa ga asusun da takaddamar don yaki da annobar COVID-19 wanda aka shata dala biliyan 8 ake nema. A yau Juma, hukumomi a kasar Kenya ke shirin sake duba irin matakai da suka dauka akan yaki da annobar COVID-19 ko yana aiki a kasar. Hukumar tara bayanan sirri ta Amurka ta ce wasu jami'an gwamnatin China sun taimaka wajen yayata bayanan ƙarya akan gwamnatin shugaba Trump da cewar za ta rufe kasar baki daya don yaki da annobar COVID-19, a cewar jaridar New York Times.
Kuma saurare baki daya nan ne za mu da sa'aya da kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin duka abokan aiki musamman Yusuf Aliyu Harande da ya ce ya gabatar da shirin, sai Julie Leather Gresham da ta hada mana sauti, Murtala Faruk Sanyin na daga nan sashi Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, nake sallama da ku, ma'assalam.